Shugaban jam'iyyar NDC mai mulki na jihar Borno Ahafo, Mr. Opoku Atuahini, ya yi wa'innan kalamai ne a wurin kaddamar da kundin manufofin jam'iyyar NDC a jihar Borno Ahafo, inda shugaba John Mahamman ya ambato muhimman abubuwa da gwamnatinsa za ta aiwatar idan an sake zaben sa, da suka hada da taimaka wa marasa galihu da gine-gine da baki ɗayan inganta rayuwar al'umma. A yayin da wasu suka dauki zancen chairman jam'iyyar NDC na jihar Borno Ahafo da muhimmanci cewa sai dan takara ya aure yar jihar su sa'annan yayi mulki, wasu kuma suna yin turne da kalaman nashi. Baba Gasu tsohon jami'in tattaro jama'a ne na jihar Borno Ahafo a karkashin jam'iyyar NDC mai mulki ya kara tabbatar da wannan batun.
The former president Kufuor Martensi Borno Ahafo ta fito, wannan kuma John Mama Martensi Borno Ahafo ne. Don shi an samu two first ladies from the region. Na tama ba region da ya samu two first.
To amma kuma an yi wasu first ladies ko da suka fito daga wasu jihohi, shi kuma wannan fami da aka ce?
Sun fito different region but not two from the same region ba.
Jihar Borno Ahafo tana da tarihi na mai yanke hukuncin karshe kafin jam'iyya ta yi mulki. Jihar ta jefa wa tsaffin shugabanni kamar shugaban Rawlings karkashin jam'iyyar NDC shekara 1992 ya yi mulki har tsawon shekaru 8. Ta sake canza shekara ta jefa wa tsohon shugaba Kufuor a jam'iyyar NPP shekarar 2000 ya yi mulki har tsawon shekaru 8. To ko menene dalilin haka? Sai Baba Gausu ya ce.
Borno Ahafo ya zama kamar floating voters da waɗanda ba su decide ga inda za mu. An sun kaga kokarinka, an sun kaga yanda kake aiki shi ke sa a goyi bayanka. Dada yanzu kuma wannan shekara na tabbata kama aikin da His Excellency John Dramani da gwamnati NDC sun kai ba makawa kaman za su lashe Borno Ahafo. Shi yasa muke fariya kaman in Allah ya yarda wannan kuriya da za a jefa. NDC za ta lashe Ghana duka.
To amma jihar Borno Ahafo bata cika binnan ba da ƙuri'a fiye da shekaru 8 ba. A lokacin Rawlings sun ba shi shekara 8 yana sauka suka canza shekara suka koma jam'iyyar NPP suka ba shi shekara 8 da jam'iyyar NPP kuma ta sauka daga mulki NDC yanzu kun zo kun shekara 8 kana ganin an samu canji jihar Borno Ahafo sun bayar sama da shekaru 8?
Ba mun shekara 8 ba, yanzu za mu yi shekara 8.
A kun shekara 8 sai dai shugaban ƙasa bai yi shekara 8 ba.
Don shi in Allah ya yarda sauran shekara 4 za mu ba shi shi ma ya karkashin ayyukan da yake.
Shi ko Alhaji Aminu Abu yana cikin dattawan babban jam'iyyar adawa ta NPP a jihar Greater Accra ya yi watsi da waɗannan kalaman nashi yana cewa.
Wallahi a kun ka lura da wannan magana ma kawai. Zancen kawai ne da ba shi da madogara kawai. Mun dai shugaba Rawlings ai. To kwari kuma ma an zabe shi a kasar nan amma matarsa ma har mutum ya yi Egypt ce ai ko. Yayi bincike suka zo suka jefa ƙuri'a ne. Mun kasar nan mun muka san irin bincikin da nake yi. Sai da ce sai na aure mutum da wurin ka yan Borno Ahafo ka dake jefa ƙuri'a.
Jam'iyyun kasar dai suna nan suna aiki gadan-gadan don tabbatar da ganin sun lashe zaben radin 7 ga watan Disamba.
Shall we die?